نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
نعم. وأما الأحاديث أبا حدثي ودند أكروي تود كما أيكي صلى الله عليه وسلم wato a cikin wannan babi din albabul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, wato suna da yawa. Fal awwal, hadithi na farko a cikin wannan babi, an abi hurairata radiyallahu an, wato an amso wannan hadithi daga abu huraira, yardal Allah ta kara tabbata a gare shi. Abu Huraira ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce: da'uni ma taraktukum, manzon Allah ya ce ku shafa min lafiya, ku kyale ni, duk lokacin da na kyale ku ban yi muku bayanin komai ba, to kadda ku nemi bayani a wajena. Innama ahlaka man kana qablakum, sani dai kadai ya hallakar waɗanda suke kafunku, al'ummun da suke kafunku, kasratu su'alihim, yawan tambayoyinsu da suke yi, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, da kuma sabawarsu da suke yi ga annabawansu. Ubangiji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce: fa idza nahaytukum an shay'in, idan na tambaye ku game da wani abu, idan na hane ku game da wani abu, fajtanibuhu, ku nesance shi. Wa idza amartukum bi amrin, idan na umarce ku game da aikata wani al'amari, fa'atu minhu mastata'tum, ku je ku aikata wannan al'amarin gwalgwadon yanda kuka samu iko. Wannan hadithi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan hadithin kamar yanda ya zo cikin sahihu Muslim, wato dalilin da ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan maganar, wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi khutuba ya ce: ayyuhan nasu, qad faradallahu alaikum alhajja fahujju. Faqala rajulun a kulli amin ya rasulallahi, fasakata hatta qala ha thalatha mirarin. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu.
Na'am.
Dan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace: ya ku jama'a, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fardanta ibadar hajji akan ku, ku tafi ku yi aikin hajji. Shikenan sai wani mutum daga cikin wannan sahabbai nashi, wadansu daga cikin malamai suka ce shine Al-Aqra ibn Habis, yace: ya jakadan Allah, a kowace shekara sai mun tafi mun yi aikin hajjin nan, Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta a kanmu kowace shekara sai mun tashi mun tafi mun yi. Manzon Allah ya shiru sai da wannan sahabi ya mai tambaya su uku: a kowace shekara ya rasulullahi sai an tafi an yi aikin hajjin nan, dole ne mutum sai ya tafi yayi? Manzon Allah ya ce: to da a ce nace kwarai fa, da nace kwarai ta zama wajibi a kanku kowace shekara, to la wajabat, da ta zama wajibin a kanku, wala mastata'tum, kuma ba za ku iya ba. A kowace shekara a ce idan mutum Allah ta'ala ya hore mai dukiya ta zuwa aikin hajji, kowace shekara dole ne a kan shi ya tafi, to abin zai zama to akwai tsanani da yawa. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta aikin hajji so ɗaya ne, sauran duk wanda bawa zai yi nafila ne bayan ya yi wannan na farko ɗin. Shi ne manzon Allah ya ce: to da'uni ma taraktukum, ku shafa min lafiya, ku kyale ni, matuƙar dai ban yi muku bayani ba, na kyale ku na ce muku kaza ba tare da na yi wato istifsal ba. To tarkul istifsal fi maqamil ihtimal yunazzalu manzilatal umum, wato fil maqal a wajen malaman usul. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce: to ku shafa min lafiya, a duk lokacin da na kyale ku ban muku bayani ba, idan dai na kyale ku bin ce muku komai ba to ku kyale ni. Dan Allah ya ce sani dai kadai wato ya halakar waɗanda suke kafunku, abinda ya halakar da su din shine kasratu su'alihim, yawan tambayoyinsu. Wato waɗanda suke kafunmu su ne ‘yan Banu Isra’ila. To tambaya ita kuma kashi biyu, akwai tambayar da mutum zai yi a addini na musulunci, akwai kuma tambaya ta duniya. To kowace daga cikinsu akwai wanda take ta halitta, akwai kuma wanda bata halitta ba. Tambaya a cikin addini na musulunci kashi biyu ce ita kimma. Akwai tambayar abin da ake buƙatuwa zuwa gare shi a cikin al'amarin addini. Akwai kuma tambaya wanda ake ce da ita ta tada karan hanci, saboda so kake ka titse wannan malamin, ka nuna cewa ya gajiya ya kasa ba da amsar wannan tambayar da ka mishi. To wannan ita ce wanda take bai halitta ba mutum yayi. Saboda tambaya wanda ake buƙatuwa da ita a cikin al'amari na addini, wannan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yawa sun yi wa ma'aiki. Wato duk yawanci ma za a ga yas'alunaka yas'alunaka a cikin alƙur'ani, irin wannan tambayar ce. Sannan kuma ga Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, lokacin da aka saukar da aya wanda take bayani akan halaccin shan giya, wa min thamaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'qilun. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga ɗiyan itatuwa na dabinai da kuma inubba, to kuna riƙan abinda za ku dinga sha ku gwangwazo, da kuma arziki wanda yake kyakkyawa. Lalle cikin wannan akwai aya wanda take nuni akan kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala ga mutanen da suke fahimtar addini na musulunci. Shikenan Umar ɗan Khattab a kullum addu'ar da yake shine, ya Ubangiji ka yi mana bayani mai gamsarwa game da abin da ya shafi lamarin giya, saboda shi giyan nan al'amarin ta yana damun shi tun kafin ma a saukar da ayoyin da suke magana akan ta. Saboda kullum ya ga idan mutum ya sha giya, yanayin da yake kai ya sha bambam da yanayin da yake kai kafin ya sha ta, wato yana rikicewa ga baki ɗayan shi. To ita kuma giya wato tana daga cikin abin da ake cewa wato abinda addini na musulunci bai yi magana akan shi ba a farkon musulunci, an kyale mutane suna ta tafiya akai. Sannan kuma sai aka saukar da aya wanda take magana akan haramcinta. To shikenan Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu yana wannan addu'ar, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa munafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wato ya rasulullahi, sahabbanka suna tambayar ka dangane da giya da kuma abin da ya shafi moɗi caca. Allah ya ce ka ce da su a cikin su waɗannan kin abubuwan guda biyu, shan giya ɗin da kuma caca, akwai laifi wanda yake mai girma, akwai kuma ɗan abin amfani ga mutane. Wato saboda mutane za su sai da giya, da zamanto akwai wani abu a hannunsu za su kashe, za su iya yin arziki da ita. Mutane za su je da dala 60 ɗin ka za ka yi moɗi ka samu jika 5 ko jika 10 ko jika 100 ko sama da 100. To kaga akwai munafi'ul linnas, amma kuma akwai laifi mai girma. Umar ɗan Khattab ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan, ya Ubangiji ka saukar mana bayani wanda yake mai gamsarwa game da lamarin giya. Allah ta'ala saukar da ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika aka kira yo Umar, yace ga abin da Allah ya saukar akan wato tambayar ka da kake yi na giya. Shikenan Umar da yaji an karanta mishi haramcin da aka yi shine ba za a sha ta ba lokacin da za a yi sallah, amma idan ba za a yi sallah ba ya halitta a sha ta. Umar yace wannan ma dai har yanzu dai akwai wani abu da Allahumma bayyana lana fil khamri bayanan shafiyan. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya wanda take magana akan haramcin shan giya, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wato shine Umar yace intahaina ya rab. Wato abu ya kai kenan, dama abinda ake bukata shine a ce wato kowa wato ya daina shanta. sawa'an a lokacin da za a yi sallah ne ko ba a lokacin da za a yi sallah ba ne. To wannan shine matakai wanda aka bi na haramta shan giya. Da albara'atul asaliya take na cewa ba wani ba haramu bace. To ana shanta kuma sai ya zamanto wato an haramta ta. Wa ma min albara'atul asaliya bal ukhidhat fa laysat ash-shari'a, ko wani abu makamancin haka kamar da al-Imam Shangidi ya faɗa a cikin littafin sa. To wannan tambayar ba ta da laifi a cikin addini na musulunci. Ya halitta duk wani abin da ya daure wa mutum kai ya zo ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a bashi amsar wannan abu. To amma tambaya irin ta ta'annuti irin mutum ya zo ya ce a mana ruwan sama, ko ya zo ya ce wannan samar da muke gani ta mana ruwan zinari, ko dutsen Safa a maida mana shi zinari saboda mai arziki kowa da kowa ya zamanto ya wadatu. To wannan kaga tambaya ce wanda take ta ta'annuci. To wannan irin tambayoyin nan mutanen Annabi Musa alaihi salatu wassalamu sun yi tamai irin wannan tambayar. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwan qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Annabi Musa alaihi salatu wassalamu a zamanin sa akwai wani mawadaci aka kashe shi. Shikenan da aka kashe wannan mawadacin, to aka rasa wanda ya kashe shi, amma da ya kashe shi ne aka yi. Shikenan ya zuka zo suka cewa Annabi Musa suna so ya roka musu Ubangiji Allah ya bayyana musu wanda ya kashe wannan mutum. Shikenan Annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya roki Allah, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su yanka saniya. Idan suka yanka saniya, Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana musu wanda ya kashe wannan dan uwan nasu. Shikenan Annabi Musa ce da su inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah yana umartar ku da ku yanka saniya. Shikenan sai suka fara mai tambaye-tambaye atattakhiduna huzwan, yanzu malam Musa da izgili zaka rike mu, zaka mana izgili ne dan mun ce ka roka mana Allah ka raka zancen Allah ya ce mu yanka sa. Annabi Musa ya ce da su a'udhu billahi ana akuna min al-jahilin, ina neman tsari ga Allah, Allah ya kare ni da in kasance daga cikin waɗanda suke marasa aikin yi, jahilai waɗanda suke izgili da abokanansu. Ba izgili nake muku ba, haka Allah ya ce. Shikenan kuma suka ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, ku da aka ce ku yanka. In ma daidai ce kuka samu kuka yanka, ai an huce gurin. Annabin Allah ya gaya muku shikenan ma hiya, kakace ita wannan saniyar. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalika. Wato ma hiya kakane shekarunta suke, babba ce katuwa ce saniyar da zamu yanka, ko ka yarinya karama ma matashiya idan muka yanka tayi, ko ku a'a sai tsakatsakiya. To tun daga nan aka fara danne musulman ba. Shikenan bayan ya ce to innaha baqaratun la faridun wala bikrun, ba dattijuwa bace mai shekaru da yawa kuma ba matashiya bace, awanun bayna zalika, kaga yanzu aka je kasuwar ma ba kowace saniya bace za a ce ana su. Fa fa'alu ma tu'maruna, Annabi Musa ce abinda nake gaya muku ku je ku yi abinda aka ce muku, kar ku ƙara tambaya. Kuma shikenan da suka ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, wata kala ce hallo za mu yanka. Bayan ya ce su je su aikata abin da aka umarce su, kar su sake ja. Allah ya ce kace da su innaha baqaratun safra'u faji'ul launuha tasurru an-nazirin. Shikenan Allah ya ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, ka roka mana Ubangijinka ya bayyana mana ita wannan yalo din saniya din da zamu samu. Mai aiki ce ana zuwa gona da ita a cika taki a kai ta je ta yi ban ruwa da sauransu, ana noma da ita, ko ku a kawai turke ta ne mai ita ya siya yake. Innaha baqaratun innal baqarata shaba alaina wa inna insha Allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhululun tusiru al-ardha wa la taski al-hartha musallamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wato suka neme ta da kyat, suka same ta a wajen wani matashi wanda yake mai kyautata wa mahaifiyar shi, suka siye ta da tsada mai yawa, suka yanka ta, kuma suna yanka ta suka doki wannan wutsiyar ta da suka doki wannan mamaci din. Shikenan ya ce katalani fulanun, wani dan uwansa ne ya kashe shi saboda ya ci gadon shi. Shikenan shi ma aka kashe shi, kuma aka hana shi gado aka kashe shi. an gane ko to wannan kaga sun yi ta takura a kansu sai Allah subhanahu wata'ala ya matsa musu lamba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce law dhabahu ayya baqaratin kanat lakafatu da kowace irin saniya suka yanka ta ishe su amma kuma sai suka takura wa kansu sai ubangiji subhanahu wata'ala ya takura musu to kaga wannan yana daya daga cikin kissosi na yan banu Isra'ila gashi lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tarar da an yi wata irin majamaja a cikin mutanansa sun zo sun bauta wa dan marake Musa Samiri ya musu dan marake suka ita bauta mun yace hadha ilahukum wa ilahu Musa fa nafi wannan shine abun bautawar ku shine abun bautawar ta malam Musa din sai ya manta ya tafi yana neman shi a can shikenan da ya dawo Allah subhanahu wata'ala ce to ka dauki mutum 70 daga cikin mutanen ka masu hankali ku tafi ku je kuku ku faɗi uzurinku ku nemi gafara a wajen Allah wa takhadha qaum Musa min ba'di min hulihim ijlan jasadan lahu khawarhu alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimina to shikenan Allah subhanahu wata'ala wato ya shimfido wannan kissar ta tasu yanda akai wala ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila to dai ta wannan dai akai ta wannan kamar yadda yake cikin suratul a'raf da suratul baha shikenan da suka dai dauki mutum 70 daga cikin mutanen shi la aka tafi shikenan da suka ji zancen Allah subhanahu wata'ala suka ci wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah a bayyane tunda sun ji Allah eh sun ji zancen Allah ya ce kaza ya ce kaza suka ce to so suke su ganshi ido da ido yanzu sun ji magana shi kuma so suke su ganshi ido da ido Allah ya ce fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzuruna tsawa sai ta kawo ku kuna gani da idon ku summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun to irin waɗannan kissosi na waɗanda suka gabata kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam ga abin da ya kai shi kuma shi kuma ga abin da suka yi tambaya akai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana mutanen shi sun zo sun tambaye suka ce ya rasulullahi idan har kana so mu yi imani da kai ka roƙa mana Allah subhanahu wata'ala wannan safa da muke ganin ta fake ken dutsen nan na safa ya zamanto zinari kowa ya je ya ci abin da ya mishi zalala ce za ku yi imani idan aka yi haka nan din suka ce kwarai ko shakka babu za mu yi imani zalala daga hannun shi ga Allah ya ubangiji wannan safa din ta koma zinari kowa zo ya cire abin da yake so kowa ya kudi din Allah ta'ala ya turo da malaika Jibril ya ce to ya Muhammad abin da nake so da kai ɗayan biyu ne idan har kana son al'ummar ka ta zauna lafiya shine idan suka roki wannan abin da suka roka idan aka ba su shi ba wai gagarin mu zai zamu ba shi zamu ba su amma suka sake suka ki yin imani da kaiwa to gabaki ɗaya zan hada su in rugurugu da su idan kuma kana so ka dinga ɗebewa kewa da su ka gansu yau ka gansu gobe ka gansu jibi shine a kyale su haka da wanda Allah ta'ala zai yasa zai musulunta ya musulunta shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale su to ay astanisu bihi wato dan ɗebe kewa da su in dinga ganin su kuma za a dinga yi musu wato da'awa har Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da waɗansu daga cikin tsuntsunan su wanda za su dinga bautawa Allah ta'ala ba za su haɗa bautarwa da shi ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu muwajif wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar duk yanda yake so a aikata da waɗanda suke zalunta shi suke cutar da shi amma kuma ce a'a a kyale su hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihai na Aisha radiyallahu anha tace ya rasulullahi halata alayka yawmun kana ashadda alayka min yawmi uhudin qala laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu yawmal aqaba idha aradtu nafsi ala ibn abdiyalil ibn abdikulal falam yujibni ila ma aradtu fanṭalaqtu wa ana mahbūmun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alim farafa'tu ra'si fanadani jibril farafa'tu ra'si fanadani malakun akhar faqala fa sallama alayya faqala inni malakul jibal wato mala'ikan da yake kula da duwatsu Allah ya turo mishi yace ka zo ka yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam sallama sannan kuma ka tambaye shi fa mata amurni لقد سمع قولك أو منك لك وما ردوا عليك فما تأمرني إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا برجو بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا.
نعم.
حديثنا عن عائشة رضي الله عنها. نعم. ما yake alaihi salatu wa salam yace a ba wai a azabtar da su bane tunda sun cutar da ni Allah ya gafarta musu amma fatan da nake koda su ba za su musulunta ba da diyan su da jikokin su Allah ya sa waɗanda za su musulunta za su dinga aihwa to kuma sai hakan ta faru da aka rugulgu za su ya zabanto an halakar da su ba za su aihi diyan da jikokin da za su yi imani da shi ba to wannan ita ce tambayar da bata halitta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin sahihu muslim hadithin sa'd ibn abi waqas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce a'zamul muslimina fi muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram ala almuslimina fa hurrima alaihi min ajli mas'alatihi wato wanda yafi kowa laifi a cikin musulmai shine wanda ya tambaya ga wani abu wanda abinda ada ba haramtawa musulmai shi ba amma kuma saboda nana ce warshi da yawan tambaye shi yasa aka haramtawa musulmai to wannan shine a'zamul muslimina jurman fil muslimina ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim to wannan bangare abin da ya shafi addini kenan tambaya kashi biyu ce akwai wanda take ta halitta wanda mutum zai yi ta saboda ya nemi kawarwa kai shi jahilci sannan kuma ya rayar da al'ummar sa ya fitar da su daga duhun jahilcin da suke ciki akan wannan masala din wannan ya halitta mutum ya yi tambaya amma tambayar da ya zamanto a cikin ta akwai ta'annuci a titse malami ake so ko kuma a nuna mishi cewa shi har yanzu bai nana ba a nuna mishi akwai waɗansu ghawamit tamboyi waɗanda suke kullallu wanda ba kowa ba ya san kwadikin su sai irin ɗaiɗaikun malamai to wannan bai halitta ba yi wannan tambayar to a ɓangaren duniya ma haka nan akwai tambayar da take ya halitta akwai kuma roƙon da bai halitta ba idan ka je ka roƙi wani abu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kashi akan irin wannan mutum ya yi roƙo duk wanda zai kame mutuncin shi to Allah subhanahu wataala sai arzuta shi kamewa hadithin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda tan a farko farkon riyadus salihina wato mun yi bayani akan shi anna nasan min al-ansari sa'alu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama fa'adahum thumma sa'aluhu fa'adahum thumma sa'aluhu fa'adahum hatta nafida ma 'inda fa qala ma yakunu 'indi min khairin falan adkhirahu ankum wa man yasta'fif yu'affahu Allah wa man yastaghni يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أوضي أحد أعضاء خيرا وأوسع من الصبر حديث أبو سعيد الخدري وانده ينا تكير صحيحين وانده يكي مغانا أكن شوى روكو واتودون وانده يني ميا كامي متنشن صدق روكو وانده يكي حنى يمتاني سوشيكم الله سبحانه وتعالى سي أرض تاشي كامي وادن إذا منتو أغنشي كان كم أكامي كهديث Hakim ibn Hizam yace ataitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sa'altu fa adani thumma sa'altu fa adani thumma sa'altu fa adani fa qala ya hakim inna hadha al-mal khadratun hulwatun faman akhadhahu bi tibbi nafsin burika lahu fihi wa man akhadhahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba واليد العليا خير من اليد السفلى ذا الله صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام ما مسلم yace wannan hakimu an haife shi fi jawfil ka'aba a cikin ka'aba aka haife shi ya rayu tsawon shekara 120 lafiyar shi kalau hal Allah subhanahu wataala ya bishira sa yana daga cikin wato wanda suka ketare shekara 100 da hankalin su da nutsuwar su yaje tambaye manzala ya dauka ya bashi ya tambaye manzala ya doka ya bashi ya tambaye manzala ya doka ya bashi ya ce manzala ya ce hakimu wannan dukiyar da kake ganin ta mai dadi ce wajen dandano kuma koriya ce wajen kallo duk wanda ya amshe ta a dadin rai wanda ya bashi a san shi ya doka ya bashi to sai a san ya mai albarka cikin abin da aka bashi amma duk wanda ya amshe ta da zazzali kwadan shi ne yasa aka doka aka damka mishi to ya sani fa wato ba za a sanya albarka ba cikin abin da aka bashi kuma zai zama to tamkar mutumin da yake ci ne baya koshi sannan kuma hannu wanda take ta mai badawa ita ce mafi alkhairi sama da hannun mai amsa shikenan hakimu da yaji haka to riwayar bukhari da muslim bakin nan ta take to riwayar bukhari shine sai hakim ibn hizam yace ya rasulullahi wallazi ba'athaka bil haqi la arzau ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya yace ina rantsuwa da sarkin da ya turo ka da gaskiya bazan roki kowa komai ba bazan rage kowa da komai ba hatta ufariqa ad-dunya bayan ka na kare in tambaye wani abu har sai na bar duniya na koma ga Allah urwa ibn zubair da sa'id ibn al-musayyab qala urwa ibn zubair wa sa'id ibn al-musayyab fa kana abu bakr radiyallahu anhu yad'u hakiman li yudiyahu al-a'dha fa yaba an yaqbala minhu shay'an thumma inna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da'ahu li yudiyahu fa aba an yaqbala minhu fa qala umar ibn al-khattab ya ma'ashar al-muslimin إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذ منه فلم يرزا حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي تو حكيم ابن هزام واتو أبن ديجا وما يجي عليه الصلاة والسلام هر يقوم أقع الله يأي صوان شكرو أما كون بيتن بيقوا قوم إبا سيأباشي كوتا فنشو دينش na waɗanda suke manyan sahabbai ne saboda daga cikin sahabbai akwai waɗanda a zamanin Umar ibn al-Khattab wato ana ba su fansho waɗanda suka halarci yakin Badar albashin su daban waɗanda ba su halarci yakin Badar ba albashin su daban al-muhajirun al-awwaluna albashin su daban haka waɗanda suka yi hijira daga bayan albashin su daban an gane ku Abdullahi dan shi Abdullahi dan Umar yana daga cikin waɗanda suka yi hijira a farko to amma sai aka rike mishi albashi game da waɗanda suka yi hijira a farko shikenan sai aka wa Umar dan Khattab magana akai shi Abdullahi aka rike mai albashi yace eh to ai shi bai hijira da kanshi ba inna ma hajara bihi abawahu iyayen shi suka yi hijirar da shi eh dan haka shi yasa aka dan rike mai albashi kaji dan gwamnati amma kuma an rike mishi albashi bayan da sauran jama'a ba gwamnati ta adalci kenan to haka manzo Allah ya ga wannan hakimin nizam sannan kuma ga hadisin Abdullahi dan Amr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yasalu ahadukum anna la yasalu an-nasa ahadun shay'an hatta yati yawmul qiyamati wa laysa fi wajhihi mus'atu lahm wato ba wani wanda zai ta tambayar mutane wani abu har sai ya zo shi ranar tashin alqiyama ba ko da gutsire na nama ne a cikin huskar shi wato ba ya da wani mutunci ko nabiye a wajen Allah subhanahu wataala la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi mus'atu lahm ga hadisin wato Muawiya dan Abi Sufyan da Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yana cikin sayyid muslim la tulhifu fil mas'alati fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum shay'an fa tukhrij lahu mas'alatuhu minni shay'an wa ana lahu karihun fa yubaraku lahu fi ga hadisin to waɗannan dukkanin su suna magana akan roko wanda bai halitta ba wani roko ne ya halitta na'am
roƙon da mutum zai yi
masha Allah na'am bai ci shi ba
da uku ne ko
na'am
kuma da mutumin da yake cikin tsananin talauci wanda zai ga cewa har abokan shi mutanen da suke tare suna gani nan ne na cikin nan ne wannan yana cikin tashi ya cikin tsananin talauci
masha Allah
shi ma ne ya halatta a zai shi ko Allah kawo shi
wasu ko
ayi na'am ba wasu ba wanda kawai suna kamar kuna tare da shi
na'am
kuma gane da cewa lalle shi wannan iya na cikin tashi hankali na tsananin talauci da bashi da shi aka ce wannan ya halitta ya roƙo
masha Allah
har ne samu abin da zai iya
mana ko zai iya samu wanda zai ci da shi da iyalan shi idan ya samu kuma tun da nama ce da na
masha Allah masha Allah na'am na'am sai na uku an kawo guda biyu kuma an ce uku ne ko na'am Mala Usman a cikin roƙon ba wanda manzo Allah ya biya da kan mutumin da bashi da salula ya halitta yin roƙo ala ba shi sabu kun da zai ci salula eh sabu salula kamar ta jika 80 da ake yi eh wanda bashi da jika 80 kuma ya je ya yi roƙo ala ya samu jika 80 din zai yi sabu salula yawwa na'am Na'am. Taharraku ya shabab. Na'am. Alo Musa. An ka guda biyu ɗaya ta rage. An yi kokari. Masha Allah. Ya tabbata a cikin Sahihu Muslim. Hadithin Qabisa yawwa Qabisa ibn al-Mukhariq al-Hilali. Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Yace tahammaltu hamalatan fa'atitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama as'aluhu fiha fa qala aqim hatta ta'tiyana as-sadaqa fa na'muru laka biha thumma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ya qabisatu innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama qabisatu ibn al-Mukhariq al-Hilali wa tarana yaje wajen manzo Allah yace ya rasulullahi wani lamuni ne na doka wadan suna rikici akan wata dan abun da bai taka kara kare ba da ce ni dan biya to kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ni babu abun a hannuna yanzu kuma gashi lokacin da doka din yayi wallahi ce to zamna har alheri ya zo mana muyi umarni da doka a baka ka je ka kashe wannan wutar da kace za ka kashe ta in Allah da ta mutu wutar nan ina da wannan manzo Allah ce ya qabisatu innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathati yace mallan qabisa kana jina da kyau roko bai halitta ba face dai ga ɗaya daga cikin waɗannan guda uku su kaɗai ne yake halitta su yi roko an gane ce rajulun tahammala hamalatan fa hallat lahu al mas'ala hatta yusibaha thumma yumsik mutumin da ya dauki lamani zai biya wani bashi zai kashe wata wuta to wannan ya halitta yin roko ya halitta ya tafi wajen wanda yake ganin cewa hannunsa da shuni ya nemi agaji a wajen su hali ya samu abin da zai kashe wannan wutar to kuma sai ya daina wannan roko din wannan na farko kenan wannan ya halitta yin roko sai kuma na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa rajulun asabatu ja'ihatun ijtahat malahu fa hallat lahu al mas'ala hatta yusiba qiwaman min aishin manzo Allah sallama yace da kuma mutumin da wato wata musiba ta afku a duke shi wata musiba ta afku a duke shi imma barayi suka mai hoshi imma musiba samawiya Allah ta'ala wato yasa wani abu ya fado cikin garkan shi gabaki daya wannan shekara duk abin da yasa din yayi asarar shi ko kuma mutumin da gashi ya aika kaya an yi magana ya cika motoci sama da telam 20 sama da kayan miliyan 500 ya aika amma kuma kawai da aka je aka ce ai wannan kayan sun yi feri mai ba za a aike da su ba gabaki daya shiga cikin wani yanayi Madala ce to wannan ya halitta shi ma yayi roko ya halitta ya kirayi waɗansu daga cikin abokanan kasuwancin shi to ga yanayin da muke ciki muna neman agaji a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma muna kokari muna neman ku taimaka mana saboda kar kasuwa ta zauna ga iyali ga komai idan aka ce a zauna a gida din ba abin da za a yi kan mai aiko mai jika 500 kan mai aiko mai miliyan guda kan mai aiko mai 500 kan mai aiko mai 300 samu dai dan samu jarin da zai ci gaba da kasuwancin shi da shi to kuma idan ya samu wannan jari sai ya daina wannan aikin kale ya ci gaba da wannan kuka ya maida shi kawai sana'ar shi kullum su kaɗu da abokin shi inda ya san ya dan ƙara shi ya ce to kaji abin da ya faru da ni fa ya kamata a ce an mana wani abu a inda ya samu kawai gurgurdan yanda zai ci gaba da jarin shi yanda zai ci gaba da kasuwancin shi har Allah ta'ala ya kawo cancin yanayin to babu laifi ya halitta ya roko sai kuma na uku wa rajulun asabatu faqatun حتى يقوم ثلاثة من ذوي الهجام من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فهلت له المسألة حتى يصيب إواما من عيش فما سواهن يا كبيسة فصهتا يأكلها صاحبها صهتا حكم الله صلى الله عليه وسلم يقى وكبيسة ابن مخارج الهلالي وذلك إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الإنسان سلطانا أو في أمر لا بد منه wato roko rauni ne mutun yake yi wa fuskar shi kullum duk wanda zaka dinga roko to a kullum kana karciya fuskar ka ne a gaban shi inda yana ganin ka da kima 100% in ya ganka kana mai kurjini to yau in ka roke shi gobe ka sake ko ba ka roke shi to ina ga roko na uku in ka je ka inda ba ya iya hadu ido hudu da kai yanzu sai ya kallace kamar ya kwara maka ido wallahi mallan ayi hakuri ayi hakuri yau dinnan shiru ne yanzu wata rai in kaje kamar kai zaka ra kallon shi rabu da kai yanzu na yare na ka to shine manzon Allah ya ce sai dai in mutun zai je ya tambayi shugaba ko kuma tambaya cikin al'amarin da ba maka har dole ne sai an yi wannan abu yanzu misali tun ya kai mutun likita aga likita wannan amru la budda minhu ne tun ya je shi likita an mai ordinance an ce kuma dole ne yanzu ya kawo kuma shi ko ba kudi a gurin shi to idan har akwai wadanda yake tunanin cewa na Allah ne za su iya kokari su yi wannan ordinance din abinda aka yi na ordinance na sa siyasa bada shikenan zai iya kira ce to da Allah wani gashi mamarmu ce ba ta da lafiya an kai ta likita ko kuma wani yayanmu ne ba ya da lafiya ko wani dana ne na kai shi likita amma kuma an yi ordinance amma kuma ba kudi yanzu a hannuna saboda shi kuma wannan maganin dole ne a kai shi ba wai zancen mustahabi bane sai an kai suka ce za su taba shi yana ce a tuwana ba ko bai a kawo ta kawai yanzu kana ina ce gari nan ina murya su kuma suna can zandar an ce sai an kai ce to ni ma yanzu ina nan zandar kin eh ba hade da kai a guri kaza nawa za ta sai ce a ni ban sani ba in ba ya doki kudi ya baka ya doki jika 50 ya baka kaje kai siyayya idan jika 10 ka kashe ce to a rike sauran saboda likita yanzu shiga ce akai sai an huto an ga abin da yace kuma in ma kudin ya kare ayi kira na to daga wannan ya halitta ne wannan amrul la budda minhu ne amma irin kawai ko saboda baka da wani da wani fasha kaga abokan gadin su yi shadda kace to da Allah wa da ni ma ayi kokari da Allah ya saba mun kudin shadda to kaga wannan labudda laysa mai malabudda minu baya daga cikin su ko irin dai akwai abubuwa da yawa wanda bai kamata ba mutum ya takura wa rayuwarsa akai to wannan bai halitta ba mutum ya danga roƙo a cikin su to wannan duka ya shafi waɗannan tambayoyin guda biyu to wannan tambayar da take ta halitta shine a bangaren addini na musulunci kayi tambaya wanda lalle kana buƙatar korewa kanka jahilci game da wannan tambaya din to wannan ya halitta kai wannan tambaya din a bangaren abin da ya shafi duniya kayi tambaya lokacin da ya zamanto tambayar ta zamanto wajibi a kanka to waɗannan duka babu laifi a kai to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaga katsuratu su'alim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma sabawar su ga annabawan su manzon Allah ya ce fa idza nahaytukum an shay'in idan nahaneku game da hawa wani abu nahaneku aika wani abu fajtanibuhu to ku nesanci wannan abun kada ku aikata shi wa idza amartukum bi amrin idan na umarce ku game da wani abu fa atu minhu mastata'tum ku je ku aikata wannan abun gwalgwadan ikon ku to kun ga wannan ma bangaren abin da ya shafi annahyu da al'amr wanne yafi karfi a addini na musulunci malamai sun yi sabani akai kaga da yace fa idza na haytukum an shay'in fajtanibu idan nace kada ku aikata kaza to wannan abun ba a buƙatar ko ku santa shi ku nesance shi da kyau amma umarni sai aka ce ku aikata shi gwalgwadan yanda kuke da iko kaga sallah da Allah ta'ala ya ce ku yi sallah akwai wanda zai iya yin sallah a tsaye akwai wanda ba zai iya yin ta tsaye ba. Salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin, hadithin Imran ibn Husayn, wanda yana cikin Sahih al-Bukhari, wanda yawanci yana cikin Lafiya Kalau, wadansu suna cikin Sahihain, wadansu kuma suna cikin Bukhari. An gane ku? Gashi abin da ya shafi wato kowace ibada, za ka ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ta da sauki, za ka aikata ne gulgulai yadda kake da iko. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar, kaga gashi azumi ne Allah ta'ala ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. To amma wanda yake cikin bulaguro ko baya da lafiya, to sai Allah subhanahu wa ta'ala wato ya halitta mai ya ajiye azumi ya sha ya lissafa adadin kwanakin, sai ya rama bayan azumi ya kare. Idan ya samu lafiya sai ya rama su, idan ya dawo daga cikin daga bulaguran nashi sai ya rama su. To wannan shine waɗansu suna ganin cewa annahyu akadu min al-amr, wato hani a shari'a ta musulunci, idan aka ce kalka aikata kaza, aka ce kuma kaje ka aikata kaza, da kaje ka ki zuwa ka aikata wannan abin da aka ce kaje kai, da kaje ka aikata wannan abin da aka hana ka ka aikata, to a shari'a gwanda ka ki zuwa ka aikata abin da aka umarce ka da ka aikata, ka guji abin da aka hana ka ka aikata. Misali aka ce mutum ya je shi ya sallah, aka ce kadda ya ci dukiyar maraya, to da ya ci dukiyar maraya din nan gwanda ya ki zuwa ya sallah din nan, aka wadansu daga cikin malamai suka ci zai fiye mai sauki, kowanne daga cikin su haramu ne, amma saboda an samu me annahyu da al'amru, gane ku? To amma akwai wadanda su yi ganin cewa a'a, al'amru akadu min annahyi, umarni yafi karfi sama da hani, an gane ku? Umarni idan aka ce ka aikata kaza, aka ce kuma kal ka aikata kaza, to abin da yafi sauki a gare ka kaje ka aikata wannan abun, kaje aikata wannan abun da aka hana ka ka aikata shi. To inda a ce za ka saba, wanne zai fi sauki? Shi ne kuka ce ka aikata abin da aka hana ka ka aikata din, ya fi sauki saboda ka ji aikata abin da aka ce ka aikata din, an gane ku? Saboda Iblis lokacin da aka ce da shi ya yi sujada ga Annabi Adam, ya ce me? Wasajidu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kaga umarni da aka ba su aka ce wa kunna lil malaikati sujudu li adama, Iblis sai yake yin sujada, wannan umarni ne aka ba su. Iblis sai yace a haba ya ubangiji, a halitta ne da wuta shi, kuma a halitta shi da laka, kuma a ce wai ni in mai sujada, ce ba zai yi ba, wa kana minal kafirin, kaga ya karkashin lamarin shi ya kasance. Kaga wannan umarni aka ba shi ya kibi, sai ya zamanto daga cikin mutane ne kafirai. Annabi Adam alaihi salatu wassalamu, Allah ta'ala sai da yi ta jan kunnen shi akan wala taqraba hadhihi shajara, Adam kadda ku kusanci wannan bishiya din da ci, fatakuna min adh-dhalimina, amma fa azallahuma shaytanu anha, ira al-jumhur kenan, fa azallahuma shaytanu anha, kira al-hamza wa fi fa azalla la mukhaffif li hamzatin wa zid alifan min qablihi fatukmila, wato kira al-hamza fa azalahuma ash-shaytanu anha, kira al-jumhuruka fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi, to ka kuma suka yi sai suka ci, fa akalamina ha fa badat lahumu sawatuhuma wa dafika yakhsifana alayhima min waraqil janna wa asaa adamu rabbahu fa gawa, iyakacin abin da aka ce wa Annabi Adam shine ya yi tarko aula, an gane ku? Annabi Adam ya saba wa ubangijinsa, to amma shi kuma me wannan hani ne aka mishi, sai aikata abin da aka hana shi ya aikata, amma bai fita daga cikin musulunci ba, amma shi kuma wancan umarni aka ba shi sai ya ki bin wannan umarni, sai ya fita daga musulunci. To waɗansu daga cikin malamai suna yin taglibin ɓangaren abin da ya shafi umarni ya fi hani ƙarfi, waɗansu kuma suna taglibin hani ya fi umarni ƙarfi. Ala kulli halin wannan matsala ce khilafiyya, amma al-Imamu Ahmad da waɗanda suke wato tare da shi akan wannan mas'ala din suna ganin cewa hani yafi umarni ƙarfi kamar da Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ta'ala jikansa da rahama wato a ƙarƙashin wannan hadisin cikin Riyadus Salihin sharhin da ya mata wato ya kawo bayani na'am
na'am athani an abi najihi ibadi nisariyata رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها العيون قلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قضوا علينا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح النواجذ بالذال المعجمة الأنياب وقيل الأضراس
الثاني حديثي نبي أتكم ونن بابي عن أبي نجيح الإرباض بن سارية حديثي دق باب النجيح شين الإرباض بن سارية السلمي Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi wannan Irbad ibn Sariyata yana ɗaya daga cikin ahlus suffa waɗanda suka killace kansu a masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda bautar Allah subhanahu wa ta'ala saboda karatun alqur'ani da qiyamul layli da safe suna zuwa su yi itace su kasa saida shi su siyo abinci su kasa zubda a masallaci saboda ahlus suffa da kuma talakawa suna kawo ruwa su zuba a masallacin ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda waɗanda za su wuce su zo su sha to wannan Irbad ibn Sariya yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mau'izatan baligha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan sallar as-subahi yayi mana wa'azi wanda yake mai gamsarwa wa'azi wanda yake mai gamsarwa wanda yake sawa jiki yayi lumtu wanda wajilat minhal qulub wanda zukata na bayin Allah zukatanmu suka ji tsoro saboda wannan wa'azi da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi wa zarafat minhal uyun sannan kuma idanuwanmu suka yi ta zubar da hawaye saboda wannan wa'azi da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi ta mana to kaga wato idan ana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala idan ana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya kamata a ce mutun yayi wannan shine iyakacin nutsuwa kenan ba wai ya dinga ƙara kibicewa ba ya dinga nutsuwa ya dinga dawowa cikin hayyacin shi ya dinga zuciyar shi ta ƙara tafshi sannan kuma ya zamanto idanuwan shi suna zubar da hawaye wannan shine abin da ya kamata a mutun ba wai ya dinga nausawa ba cikin kwari na bata da Allah sallallahu alaihi wasallama da ya musu wannan wa'azi wanda wajilat minhal qulub innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wa rasuluhu na'am wa idza kanu ma'ahu ala amri jami'in lam yadhabu wa tasadun alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis salata wa ma razaqnahum yunfiqun nana Aisha radiyallahu anha kamar yanda ya zo shi cikin wato sunan na addarimi ko sunan na ibnu majah nana aisha radiyallahu anha lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya karanta walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un nana aisha tace sune wadanda suke shan giya sune wadanda suke sata yace a la yabnata siddiqi ba su bane yake diyar abubakar wannan sune walakinnahum qaumun yasumuna wa yusalluna wa yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun wa la nukallifu nafsan illa wusaha wato wajila ma'ana khafa wajilat minhal uyun minhal qulub wato khafat minhal qulub wato zukata namu suka tsorata saboda wannan wa'azi da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi ta mana wa zarafat minha al'uyun sannan kuma idanuwanmu suka yi ta zubar da hawaye فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع muka ce ya jakadan Allah ka annaha kai ka ce dai wannan wa'azi da kake yi mana wa'azi ce na wanda yake mai yi mana bankwana wa'azi na mai bankwana ai an san wa'azi na mai bankwana shine idan zaka yi tafiya sali da damuna ne kuma inda kake din kana da kai gona sannan kuma kana da maraki kana da gida a ƙarshen gari kaga idan ka kirayo jama'a zaka tafi kace to wani wallahi maraki dai ka kula da shi kalkar ka dora mishi kayan da yafi karfin shi sannan kuma da rana da safi da dare ka dinga shiga garke ka dinga ganin shi in yana buƙatar abinci ka bashi kalka bar shi da yunwa idan nazo na tarro shi da yunwa kai na sani kai kuma wani dillar da aka ce an yi ruwan shibka kalka je ka me ake ce mata barima ka san yanda za a yi ladda aka ce a yi ruwan shibka washe gari a tafi a je a yi shibkar wannan idan na kuskura na ya kira na ji an ce ba a je ba aka yi shibkar wannan to kai kuma kai ne na sani kai kuma wani gida na kale rabu da jama'a saboda ka ƙarshen gari ne wannan shine saboda za ka yi ta me za ka yi ta faɗa abin da ba ka so a aikata da kuma abin da kake so a aikata shine at-tawdi'i kenan wani kar a yi kaza kar a yi kaza fa ausina muka ce ya ma'aikin Allah to ka yi mana wasiyya wato kamar wasiya wanda take ta kunshi waɗannan abubuwan gabaki daya wanda idan muka yi riko da su shikenan mun kare zamu huta lafiya kalau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce usikum bi taqwallahi wasam'i wa ta'a manzo Allah ya ce to ina yi muku wasiya da ku kiyaye dokoki na Allah ku ji tsoron Allah ku riki abin da zai zamanto kariya tsakankaninku daga shiga wuta saboda wannan ita ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa wannan al'umma wasiyyar da yi wa wannan al'umma da kuma al'ummun da suke gabanin mu walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyyan hamida ina yi muku wasiyya da ku kiyaye dokoki na Allah wasam'i wa ta'a sannan kuma ku dinga ji ga dukkan abin da shugaba na musulmai zai faɗa muku da kuma ku dinga yi mai biyayya game da abin da ya faɗa din kar ya zamanto wa'azi ne a kofar karuwaji ya zama dole doka ba dole ba a qulu sami'na wa ata'na wala taqulu sami'na wa asaina kada ku ce mun ji mun saba a ku ce mun ji mun bi wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyyun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace koda an nada muku bawa wanda yake na Ethiopia a matsayin shine zai jagoranci al'amuranku to fasma'u wa adiu kuji ku bi to wannan ba wai yana nufin wulakantar da waɗanda suke ba larabawa ba ko kaskantar su a'a yana nufin koda shugaban da za a nada muku ba dan farti dinku bane koda ba jinsin ku bane kana bahaushe zamanto an nada maka shugaba wanda ba bahaushe ba to kalka ce kai ai wannan ba ruwanka da shi in dai an ce shugaban ku ne to wajibi ne akan ku mushi biyayya wato ku amshi wato duk abin da zai faɗa ku saurara sannan kuma ku mai biyayya kan abin da ya umarni ba wai saboda kaskanta wato wanda ba fata ba ja bace manzo Allah ya faɗa ka wanta amara alaikum abdul habashi a koda ya zamanto shugaban naku ba dan jinsin ku bane ba wato ba yaran ku bane to indai an ce shugaban ku ne to ku ji ku bi manzo Allah ya ce wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira to hakika dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala mai rayuwa mai tsawo daga cikin ku da sannu zai ga sabani wanda yake mai yawa wato tsakankanin wato shugabanni dinnan manzo Allah ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin Allah ya ce to ina umartar ku fa alaikum bi sunnati ma'ana ilzamu hina idhni tamassuka bi sunnati a lokacin da ku ga wannan sabani ya afku to abinda nake umartar ku da shi shine ku lazimci riko da sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin da kuma sunnal khalifofina wa waɗanda suke shiryayyu, waɗanda suke kiran bayin Allah zuwa ga hanya wanda take mai kyakkiya, sune Abubakar, Umar, Usman, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Addu alaiha bin nawajid, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace ku yi cizo, ku yi riko akan wannan sunna tawa da sunna ta khalifofi nawa, bin nawajidi da hirorinku ko da turakunanku. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, ma'aiki alaihi salatu wa salam yace ka shedinku da fararin al'amura, al'amura da kirkiro su ne aka yi bayan wannan zamani na annabta, ka shedun ku to da waɗannan al'amura din. Manzo Allah ce fa inna kulla bid'atin dalala, wato haƙiƙa dukkan abin da aka kirkira aka shigar da shi cikin addini na musulunci wanda babu shi a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam, babu shi a zamanin Abubakar, babu shi a zamanin Umar, babu shi a zamanin Usman, babu shi a zamanin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, to wannan bata ne. Duk na yawa wa kullum muhdathatin bid'a, fa inna kullum muhdathatin bid'a, wato haƙiƙa dukkan abin da aka kage shi aka shigar da shi a cikin addini na musulunci wanda babu shi a wannan lokacin, to wannan abu ne wanda yake kirkirarre, sabon abu ne. To fa inna kulla bid'atin dalala, sannan kuma hakika dukkan abin da kirkirar shi ne aka yi, sabon abu ne aka shigar da shi cikin addini na musulunci, wannan bata ne. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi suka rawaito shi. Al-Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasan sahihi, hadithun hasanun sahihun, wannan mun yi ta bayani akan shi ba a lokaci ɗaya ba, a lokaci biyu ba, a lokaci uku ba, a karatunmu na al-arba'una an-nawawiyya mun yi bayani akai, a karatunmu na riyadus salihin duk lokacin da muka dan zo a farko muna ta bayani akan abin da Imam Tirmidhi yake nufi da hasanun sahihun. An-nawajid bizalil mu'jama, wato abin da ake nufi da an-nawajid da yace addu alaiha bin nawajid, da zar wanda take mai da a sama, sune al-anyab, hirori, hira, haƙura waɗanda suke hira, an gane ko wannan masu tsinin sune ake ce da su wato annawajiz, an gane ku. Waɗansu daga cikin malamai suka ce al-adras sune tarakuna matamna, sune abinda ake nufi da addirsu, to jami'in sa shine al-adras. Alhamdulillahi al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala, wa bihadha al-qadar kifaya, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.